Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce
wanda ba su yi magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
Thank you.
madalla a gaida Fatimi Jan wannan wakar gaskiya tana da ma'ana sosai Malam Usman
to haka yake kan wai mu tare mu zauna lafiya
yauwa
to junanmu da gaskiya
inda yanzu a ce a Najeriya za mu tare mu zauna lafiya mu hada kai
kudu arewa gabas yamma
ko yamma ba musulmi ba kirista
kowai abin da yake
arewa ba da kudu a zauna kamar yadda kasar nan ake cewa united
united
yauwa
mun zama mu kuma
yin
United Nigeria
to haka
to Allah ubangiji ya sa mu dace
so basu saurare barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin nan namu na wannan
mako eh a bari ya huce wai Bahaushe ce yana kawo rabo mun to sunana Usman Ahmad Kabara
tare da ni Daula Salim
haka to Daula barka da gari da yanzu ai ba kukan sanyi
a ba kukan yawa
to shike nan
kuma ka san yana yana canja yau ya dan yi safi zafi ya dan yi sanyi sanyi
wallahi haka ne ranar Alhamis da ta gabata uku ga watan Mayu din nan an daura auren kakakin kungiyar murar jama'a wato Jafar Wadamawa shi wanda ya angwance da amaryarsa Halimatu Salisu Umar yar Aduwa sai mu ce Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya an daura auren ne a unguwar Maduji ko Maduji ne ku ne Katsinawa kusa da Shatale Talan sabon gidan gwamnati na jihar Katsina
Modoji ne ba Modoji
ai to Modoji
ba kai da kace ina ta tunani ina da zai
shi za mu shiga da kiga na su duka nan da nan ce ku ne Katsinawa
Modoji
to Modoji
Modoji
to kan aka daura auren wanda ya sanar da mu su an yi wannan aure shine ɗan kungiyar gaba ɗaya za a ce suka haɗu haɗin gwiwa ne suka yi kungiyar murna jama'a suka ce mu taya shi murna
to muna taya shi murna gaba ɗaya mun yi fashion Hausa kuma dandalin abari ya huce
haka to sai kuma gaisuwa ga shugaban kungiyar da ta muryar jama'a kin san wancan kakakin ta ne shine ya aure kakakin kungiyar wannan shi kuma gaisuwar fata alheri ne yauwa zuwa ga shugaban kungiyar Haruna Muhammad
kofa kaura ko
haka
ina yawa gare shi suna aika mana sako sosai kuwa
yauwa to sai kuma wani sakon daga mijin Hajiya yace ina muku fadi yace ina muku cikin su ne ina muku fatan alheri ni ne mai sauraron ku Bala Muhammad Dambam
ai kam sosai ba ran da za a yi
shi ne ince shi
ga ai masu sauraron mu banga sakon su ba sosai kam
eh mijin Hajiya zan so ga yana kan abincin nan na Hajiya ta dafa irin santin da zai
to sai kai ma mijin Hajiya ne
to akwai namijin da ba mijin Hajiya ba eh dai ka tabari ka ce wai kai baka yadda ba amma
ko da zuwa mijin Hajiya ai da ba da an zauna
lafiya ka daka na kuriya kasha kashi
eh madam
kin san in akwai ladabi da biyayya ai ka zama mijin Hajiya
a to haka
kaga baka zama mijin Hajiya ba ai ba ladabi ba biyayya
ke ba ladabi ba iya abinci kuma
yau ne shi ne cikin ladabi da biyayya
au haba to yanzu na ƙara ilimi
sai kuma wannan sako kafin mu shiga da shirye-shiryen salam ne shi ma yace murya Amurka ko VOA Hausa bayan dubun gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan wannan sashi na Hausa gaisuwa ta musamman zuwa ga gwadayenmu yace Ibrahim Alfa Ahmed Usman Ahmad Kabara Amarya Safina Tuzodangi da ita kanta bakwar shigowa da kika fara ji ke dan Daula Salim yace sunan shi Alhaji Murtala Abbasu mai shadda kwantagora mataimakin ma'ajin kungiyar muryar talaka na kasa da Abdullahi Waziri ma'aikacin hukumar tsaro ta farin kaya wato civil defense
suna da sakon fata ne
yawa ne
kaman so biyu akwai yaya ta take auren dan
na je je garin kaman so uku haka ina ga har naje wani wurin da wani tsubur wani ruwa ruwa haka to in kika ga wurin sai a hankali ya wurin ya burge ni sosai yawa to yanzu bari in barki ki fara miko mana na shafin dandalin majalisar amaryar hukunci
ta Facebook ba
to bismillah
to gaisuwan fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Awwal Salisu tare da Muhammad Abdullahi fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Badamasi Garba ɗan katsari tsofa wannan sunan gari ne haka
to Allah sa kin faɗa da
ni to Allah sa na faɗi ga yi barka in ci gaba fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Ahmad Rabi'u Adam tare da Lawal Waziri da kuma Abdurrahman Umar sai ga sun fata alherin mu daga filin abari ya huce zuwa ga Ahmad Musa Kauran na Moda tare da Muhammad Abubakar Gwada da Abdul journalist Umar wannan dan jarida ne kenan irin mu fata alherin mu na fina a bari ya wuce zuwa ga Ahmad Jani tare da Aliyu Abban Zainab fata alherin mu na a bari ya wuce zuwa ga Abbati Adamu Giyadi tare da Anas Isa Sali muna ni ga
fata Giyadi Bauchi kenan
Giyadi Bauchi Giyadi Bauchi a lalle ka
sai ake cewa Giyadi
Giyadi akwai wani
sulani sarki wulakanta
yana aiki tare da gogona yana aiki a CBN muna ce mishi baba Giyadi aiki na bai na ci na baba Giyadi dan kada ci ina
eh kai ma gaisa masa
ina ga sakon gaisuwa baba Giyadi akwai bandariya
sosai Allah sarki
wallahi
muna mika gaisuwa
yana kawo mana dambun nama kuma suna dambun naman kaza sosai a
Giyadi zo 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 ga bakin kina cin dambun nama
ka san boki yake babu shi da cincin
Allah zai labin dan ji in kina cin dambun nama me zai fito a bakin ki
na fa dambun nama fa Allah ya rubuta bari ya huce zuwa ga Anas Isa Sali tare da Ismail Muhammad da kuma Muhammad Salisu to sai kuma sako mun na ƙarshe na takardar da ke hannuna a yau daga dandalin a bari ya huce na Facebook zuwa ga Sanusi Aliyu tare da Ayuba Abubakar Ibrahim da Bashir Adamu Bashiru da kuma Suleiman Mali tare da Rahmaniya Kafin Madaki da kuma Hassan Ibn Tijani sai kuma fatan mu na alheri na ƙarshe zuwa ga Ahmad Idris
sai to ni dan kadan zan yi ka
fatan dukkan ji sakonnin mu kuma kuna cikin koshin lafiya
Allah ya sa haka daula to amma ni ma dan kadan zan yi ka saboda can farko na yi bayani da dan mu samu mu dan shakata
a shakata su
takarda ɗaya kila zan yi ka ko biyu Kabiru Idris Muhammad da kuma Aliyu Liman Zagga sai ga su fata alhira bari hu su zuwa ga Sha'aibu Gude da Ibrahim Rabi'u da Muhammad Awwal Abubakar sai Yusuf Makarfi daga karshe Babson Baba da kuma Sani Biliya da Ibrahim Shehu da ga su fata alhira bari hu su zuwa ga Nura Umar Kuntuwa da Muhammad Sahabi sai Hassan Silagarko Rufi da Ibrahim Ismaila da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to daula sai a biyo
to
Wanga zango ne na biyo a ciki na gobar mayana godiya ga ubangijin muwa godiya ga ubangijina sahara sana godiya ga ubangijinmu da ya fada da saddaina ya armasa fushata ya tauta salafina mai karatu karkamanta shahara na taho bayana wanga zango ne na biyuwa a ciki na gobar mayana kan batun wakar siyasa na yi zango a batuna nan na san jayi na kaina na jibantar lamburana yau ina buga sidikana in sayar muku yan uwana a iyaye na siyasa ba na manta abin yabona sanu kofar mata shi ne gangaren na gaban gawana sana har abada fa'ala ba na mantawa da kauna shahara ta da dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Zana kaya abin yabawa tarifi ne yau na zana na ya alwanna na fariya an gara bubu kuwana ya fito da farin jinin sa har akan ce na ya barna na tike karfi a waka na gaze duka ilimi na aka ce wa wamma na tike karshen sani na daga nan sai laiya alwan na uku fulful da dina masu har sashi a kaina sai shiru kuma babayana na gaji da tunanin kansu da bakan dabon gaina sun ji kofofin kanawa da sarakuna na kaina daga baya kun a tashi na yi lukuluku da kaina da harasa da bikin Kuji awa na sakeshi rayuwa ta ce na nuna na yi albon gwadda zaina na yabo guna ɗan amina shugaban farko da ƙarshen mu imamul mursalina shugaban farko da ƙarshe imamul muttaqina shugaban farko da ƙarshe imamul raqibina shugaban farko da ƙarshe imamul tabiina na kuma albon fakan fa fadakarwar ɗan uwana sai na sake da kadiyata gaisuwa ga masoyana bayan na sake kamaye dan Kano ya sardauna da mulkiyar mu albon da hadakar baiti kana shahara sanadin gidin sanadin gidin da hala
to daula in bace manta ba a wancan makon dan buloka askira ya turo mana da labarai muka saka daya muka ce bari mu ji dayan yau
eh wannan makon ba
to bari mu sake jin wanne ne dayan saboda musan da darawa
eh so jama'a masu sauraron mu kada ku manta duk wani mai labari ku bari a gaga ku
sunana dai Abdul dan buloka askira ne yaro ne da baban shi to baban shi ne headmaster ne ya yi son mukafiyar makaranta suna da mitin su ɗan shi ɗin kuma yana aji uku shi kenan sai aka dafa shinkafa aka ɗan aka ci aka ba shi nashi da sassafe aka to maza mun da tafi makaranta mama ta ce mama ki kaya min kai wannan na babanka ne ka je makaranta shi kenan yaro ya je makaranta daga zuwa yana ganin ɗan nashi suna cikin mitin su kai sai yanzu ka zo za ka yi laifi sai zo gurin baba gudan bayan
baba mama ta ajiye maka shinkafan ka a gida
za ka fi jariya hulsi
ta ajiye maka shinkafan ka
kai ba kai ta mana ta fi za ka fi na shinkafo
wanda kai shi ne hankali shi na wajen shinkafan nan
ne yaro ne shinkafa fa da aka hana shi ta babu to ya je ya tona a wurin mitin ya ce babu shinkafan ka na nan a gida
ai
yaro akwai ban dariya wai kafin ki ga wannan
ni wallahi ma musamman yaron nan dan uwa na ne ni fa ina son shinkafa abincin duniya ba abin da nake son kamar
shi kai babu ya kuma kiri kwa
ko
kai baba ya kuma kiri na son shinkafa wallahi
ai ma dai ina layi
baba to ai ba ki san wani abu ba yaro da shirmi wannan da yake magana ran nan ina tuki na gaya miki dan kankan yaro ne ya danna wani sante na gaya miki wani katafaran sante ya danna dan karamin fada wannan da bai karasa ukun nan
ba eh me ya faru wai
wallahi tuki miki yana zaune irin can can tunda ana sa sa dan abin zaman su din nan mota yana baya a zaune ni kuma ina tuki tana gaba muna hira haka can sai muka dan shiru muna dan sauraron radio haka tar muna tafiya ina irin chocolate nan wanda mu a gida muke to alamu madara to an dan bare mishi yana dan sha haka shi kenan wallahi ba da to ba ta ni kawai sai muka ji can daga baya na
tuna na chocolate
wallahi muka kwaji da dariya ba shi kike ce
wai wai wannan babban sanin
na ji rage musu ne kake ne ce tuna na chocolate nace kware ba
su dai shi chocolate
eh tara ta shi mun yi shuru shi kuma yana tafin dani a wani to shi ne wannan yaro wai babu kinkafan ka nan amma mutan ji muka kinkafan ka ya 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 ya
dan kana tuke da kai recorder ai
wallahi na ga miki ayya mama yi na ai
ya girma da ya sai ka sa mun
shi ne shi chocolate to daula a mako mai zuwa ba za mu rasta labari ba daga wani bawan Allah Salman Al-Farisi wanda ya bamu labarin wani babbar bari sai mun hada wani makon za mu je da taka da wannan babbar bari kamar yadda aka saba ni sunana Usman Ahmad na Kabara tare da
Daula Salim daga nan birnin Washington ku huta lafiya sai Allah ya saki hada mu
ga mu je maza abun koyo amade ballin saradauna na tuno wafa a cinsa shi ka saka na ke kuka
don ji maza abun koyi amadu ballo sardauna in na tuno wafa a cinsa sai ya saka na ke kuka
Rabu Ubangijin kowa niyyar da ka so duka daidai ba tuhumar ka ya Allah yadda ka so fa yayi daidai shi ka tasarrufin bawa shi ka azamu kan daidai na zaka duro kushe Allah shar hawa ya bai kuka
gangi maza abun ku ne amadu ballo sar jawla inna tinu fatisa sayyata kan um kuka
inna rjawa sida Allah ya mahamudu mai girwa kauna ta kishan saniya kaunar annabi mai girma da ahalin gidan Allah sakannina fadimma da ashabihi jumla masu rubon tafarkinka
dan kuma ga abun ku amadu ballo sar jawla inna kinu fatisa
ya ta ga ta alifi kan ahma adu sarajuna yum jumaza abu koi amad bello sarajuna ya ga akai wa sarajuna ya ga wannan kwana na tuno aku yaushe sai ya saka ni ke kuka
dan jima da abun ku ne amadu ballo sar jawla inna tuno fa tisa sai ya saka ni kuka
me nazariya a hankali ce kuma gaba a ta ɗan baya mai nazari da bincike mai ta faɗin tulin ƙarya na bi da tsallakalin hujja ta kashe ɗan mazan baya na kula da yi faka ce sai faka gilancin hauka
don yi maza abun ku ne amadu ballo sar jawla inna tinu fatisa sai ya ta kani kuka
wai a cikin dalilan su na kashe yan mazan baya wai rashawa da hanci ne ga bambancin alƙarya ga shi siyasa ta yi ƙarfi duk wata doka ta karya ta shiga har gidan soja ko kai ko mukamanka
dan jima da abun ku ne amadu ballo sar jawla inna tinu fatisa sai ya ta kani